أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المحسوس ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan majlisi mai albarka Masjid Al-Ansar a wannan rana mai albarka ranar Litinin 14 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai ga 9 ga watan Maris shekara ta 2020 miladiya a cikin karatun littafin Nuniyatul Qahtani wannan shine zaman mu na 13 a cikin wannan littafi a satin da ya wuce mun tsaya a baiti na 114 yanzu cikin ikon Allah da yarda shi za mu tashi a baiti na 115 ya kulu al-qahtani wa iza du'ita ila ada'i faridatin fanshut wa la takufil ijabati wani qum bis salati al-khams wa'rif qadraha فَلَهُنَّ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ شَانِي لَا تَمْنَعَنَّ زَكَاةَ مَالِكَ ظَالِمًا فَصَلَاتُنَا وَزَكَاتُنَا أُخْتَانِ وَالْوِتْرُ بَعْدَ الْفَرْدِ آكَدُ سُنَّةٍ وَالْجُمَّعَةُ الزَّهَرَاءُ وَالْإِيدَانِ ما كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشاني وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في الرمضان صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها سنتان إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل أويجز كسلان والله ما جعل التراويح منكرا إلا المجوس وشيعة السلبان والحج مقترب عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان نعم وإذا دعيت إلى أداء فريدة فانشط ولا تك في الإجابة واني قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شاني لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختاني
صلاتنا وزكاتنا أختاني
والبنت بعد الفروض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشاني وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها سنتان إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل أويجز كسلاني والله ما جعلت تراويح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان والحج مقترن عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان نعم بارك الله فيكم وزادكم من فضله وتوفيقه بيتي نا دمي ده غوما شابيل ما لا يكي تشوا وإزاد إيت إلى أداء فريدة إذن أكا كرايك زواجا ينفر الله واند أكا تشما واند أبو الله يا فرلا داشي فانشطة تو قسامون سأد نشادي تكج هوشي قسامون نشادي ولا تكو كما كدك كسن في الإجابة واني wajen amsa kiran Allah ka zamanto kai mai kasala ne dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin surati Ali Imran wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin yana gaugawa ake aka ce wannan abun Allah ya ce ai an kira ka kaman kiran sallah ko ana son mutum yayi gaugawa ya samu nishadi a cikin ranshi dan shi yasa Allah subhanahu wataala ya sake fada a cikin suratul maida yake cewa fastabiqul khairat fastabiqu al khairat kuyne kuyne kudigai rigai wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun kuyne gai rigai wajen samun alheri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabiqu ila magfiratin min rabbikum hatta a cikin suratul hadid yana ake so mutum yayi gaugawa kada yayi kasala wajen kira na Allah subhanahu wa ta'ala dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisi Imam Nawawi ya kawo a cikin Riyadus Salihin inna Allah farada fara'id lalle Allah ya farlanta muku farillai fala tudayuha kada ku bata su kada ku saka kada su wa hadda hududan kuma Allah ya qiyata iyaka ya Allah ya rubuta muku iyakoki fala ta'taduha kada ku saki ku tsallake wannan iyakokin wa harrama ashiya kuma hallo ya haramta muku abubuwa fala tantahquha kada ku je wajen wannan abin da aka haramta yin wa sakata an ashiya Allah ya yi shiru akan wa'insu abubuwa kuma rahmatan bikum dan Allah ya tausaya muku ne bigai min gairin nisyan ba mutawa bane akai akan su fala tabhasu an ha to kada ku saki ku yi bincike akan su la tasalu an ashiya in tubda lakum fasu'ukum yana wannan hadisin ya zo a cikin Riyadus Salihin sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisul qudsi fi ma yarwihi an rabbihi jalla wa ala kama rawahu Imam al-Bukhari rahimahullah Allah ke cewa wa ma taqarraba ilayya abdi kuma bawa baya kusanta ta bi shay'in da wani abu ahabbu ilayya abin da yake soyuwa zuwa gare ni mimma taraktuhu alayhi kenan bawa yayi kusa da Allah in yaje wajen yin farilla kenan ga farilla ga nafila dan farilla an yi so kai ta kada kai ga rike nafila kuma hallo ga saki farilla kenan idza hafaza al insanu ala al fara'id dakhala al janna dan saboda duk wanda ya kiyaye farillan da Allah ya kidata to wannan zai shiga aljanna kamar yadda wani sahabi ya zo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aita idza sallaitul maktubat shin kaga idan na sallaci salloli na farilla kade ba ruwa na da nafila ma wasun tun ramadan na azumci watan ramadan banda yin azumi amma in ramadan ya zo ina yin shi wa haramtu alharam na haramta haram wa halaltu alhalal na halalta halal wa lam azid ala zalika shay'a ni hukum kara ba akan wannan ko kadan su kadai ne nake yi sai ce mu Annabi sallallahu alaihi wasallam adhulul janna zan shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce qala na'am na'am zaka shiga aljanna kenan yana da kyau mutun ya ringa rike farlai din aka ce abu Allah ya farlan da abu to ka rike shi sai malai yake cewa a baiti na 116 qum bis salati al khams wa arif qadaraha falahunna inda Allahi a'zamu shani babban magana an qum bis salati al khams ka tashi ka ringa yin wannan sallolin guda biyar da aka farlanta asuba azhar la asar magriba isha wa arif qadaraha kuma ka san matsayin wayannan sallolin falahunna dan saboda su wayannan sallolin inda Allahi a'zamu shani wajen Allah subhanahu wa ta'ala babban sha'ani babban matsayi ne gare su dan me yasa Anas bin Malik radiyallahu anhu ya kawo hadisi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce awwalu ma yuhasibu bihi al'abdu salatu farkon abinda za a fara ma bawa hisabi a ranar tashin alkiyama sallashi fa in saluhat saluha sa'iru amalihi idan wannan sallar ta gyaru to komai ya gyaru ne a mai lissini ba sai za a yage mai sauran wa in fasadat kuma idan sallar nan ta bace fasada sa'iru amalihi dukkan ayyukan shi kuma hannu sun bace Allah ya kare mu wannan hadisin Imam Tabari ya rawaito shi Imam Al-Albani ya ingantar da shi sannan yana daga cikin girma na sallah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ƙarshen wasiyar shi yana daga cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe kamar yadda yazo a cikin hadisi Annabi yake cewa as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum yana ku rike sallah kada ku bari wannan sallar ta kubce muku wannan wasi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu hadisi wanda Ahmad ya rawaito Imam Al-Albani ya ingantar da shi yana daga cikin girma na sallah kowace farilla mala'ika Jibril ake aikowa yake kawo ta ta hanyar wahayi amma ita da za a farlanta sallah ba mala'ika Jibril ya kawo ta ba ita mission ake sai da aka yi mission kuma aka tada fiyayyen halittu Annabi sallallahu alaihi wasallam usriya bin nabi min al-makkah ila bait al-muqdis ila bait al-muqdis aka tahida annabi isra'i daga makka aka kai shi bait al-muqdis qudus kenan sannan daga can summa urija bihi ila samaa as-sabi'a sannan kuma hallo daga qudus sannan sai aka tahida shi har zuwa sama ta bakwai a can ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah a can farko fakuri da 50 sai aka farlanta 50 raka'a 50 sannan ana yi aka rage ta har ta komo biyar yazo a cikin hadisi sahihi kamar yanda yazo yake cewa faqad amdaytu faridati wa hafaftu an ibadi aka rage ma annabi sallallahu alaihi wa sallama dan dan al'ummar shi su yi riko da wannan sallar kada su yi wasa da da 50 ce fa aka mai rauta biyar hadisi wanda Buhari ya rawaito Imam Albani ya inganta da shi sannan yana daga cikin girman sallah Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta kiran mutane akan ku tsaye da sallah a ce wa aqimus salat kuma a ce wa aqimus salat sai da aka kawo aya ɗaya rabin ɗaya 17 kuma kowace aya ta yi daidai da raka'a guda da ake yi a wuri ita raka'o'i na farilla da ake yin su 17 ake yi a wuri asuba azhar la'asar magariba insha in ka hada zaka ga raka'a guda 17 kuma adadin ayoyin da aka kiraya a tsaye da sallah a cikin alqur'ani hallo 17 guda biyar daga cikin 17 suka zo da wa aqimis salat kai kade kuma dan girman jami'i guda 12 kai suka zo wa aqimus salat ku tsaye da sallah kenan wannan shine yani ta'zimu kadarin salat a cikin ijazin qur'ani karim arige go bayan wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi riko da sallah kwarai har sahabban shi sun san matsayinta Umar bin Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake ya san girman sallah an samu daga dan shi Ali ibn Umar kala kharaja Umar radiyallahu anhu ila ha'itin lahu Umar bin Khattab ya tafi zuwa ga wata garkashi ha'itin garka faraja'a sai ya dawo lokacin da ya je garkar ya dawo wa qad sallan nas al'asr alhali mutane sun yi sallar al'asr hasin ida ya zo an sudi fa qala sai Umar bin Khattab sai ya ce innama kharajtu ila haqi'i lalle na wuce zuwa ga garkata wannan faraja'tu wa qad sallan nas kuma na dawo mutane hasin yi sallah ni ban samu ba sai Umar bin Khattab ya ce haiti ala masakin sadaqa daga yau wannan garkar ta zama ba kawo ba tunda ta hana ni in samu farillar sallar asar ta zama ta masakai sadaqa fi sabilillahi sadaqa sahabi urul albi ya samu sallah ba ya dawo katiba dan ya san sarai girman sallar sai ce haiti ala masakin sadaqa wannan hadisi ya zo a cikin musnad al-faruq yake cewa haiti garkata wannan daga yau a wajen talakawa na yi sadaka da ita kenan wannan yana daga cikin girman sallah idan sallah tana da falahunna inda lillahi a'zamu shani kamar yadda malam ya faɗi wani anna salat kuma din saboda sallah tabsilul khataya waz-zunub tana kankare kuskure kuma tana kankare zunubai sallah kamar yadda zo a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aytum law annana nahran bi babi ahadikum wai shin kun ga da a ce akwai kogi plain a kofar ɗayan ku yana yin wanka kullun a cikin shi wai wannan mutumin yayi dauda sai sahabbai suka ce ba yayi ba dauda sai manzon Allah yake cewa fa zalika misl salawatil khams wannan to kwatankwacin salloli guda biyar ne in mutun yayi suna kankare mai zunubai ba abinda zai yi saura a cikin zunubai shi yanhullahu bihinnal khataya Allah yana kankare zunubai da su hadisi wanda Buhari da Muslim sun rawaito shi ya zo wani a wani hadisin hallo wanda Abdullahi bin Mas'ud ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tahtariquna kuna konewa kuma kuna konewa a nan manzon Allah yana nufin kuna yin zinihi kuna yin bata kuna yin kuskure fa iza sallaitumul fajara amma idan kun yi sallah asuba ga salatha wannan sallar asuba ta kankare wannan zulubban da kuka yi summa tahtarikuna tahtarikuna sannan ku sake konewa ku sake konewa ku yi ta zulubban ku yi ta rahim fa iza sallaitum zuhra idan kuka yi sallar azhar ga salatha wannan sallar ta wanke wannan kurakuran summa tahtarikuna tahtarikuna sannan ku sake yin lahin ku sake yin lahin fa iza sallaitumul asr idan kuka yi sallar al'asr ga salataha wannan sallar al'asr in ta kankare wannan zulubin da kai daga azhar zuwa al'asr summa tahtarikuna tahtarikuna annab sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ku sake konewa kuna ta zulubin kuna ta lahin fa iza sallaitumul maghriba idan kuka yi sallar maghriba ga salataha wannan sallar magharibar ta kankare wannan laifin summa tahtarikuna tahtarikuna annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sannan ku sake yin kuskuren da wani laifin fa iza sallaitumul isha idan kuka yi sallar isha ga salataha ta kankare wannan laifin da kuka yi daga magharibi zuwa isha fa iza sallaitumul isha summa tanamuna sannan kuka yi barci فلا يكتب عليكم شيئا فارغتم حكمي فلا يكتب عليكم شيئا حديثي ني وند امام طبري طبراني يا كاوش cikin al-mu'jam as-sagir imam al-albani ya inganta da shi idan kun ga sallah abu ne mai muhimmancin gaske amma sai an tsaya an rike wata irin sallah ta sallu kama ra'aytumuni usalli haka annabi yace ku yi sallah kamar yanda nake yin sallah sallu kama ra'aytumuni usalli ba ko sallah bace ko take kankare ko zulba sai sallah an yi ta kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani sahabi ya zo lokacin yayi kamun kaza yayi sallah ne yayi sallah ne assalamu alaikum ya inda hallo ya sake zuwa wajen manzala manzala yace irji tusalli fa innaka lam tusalli ko ba ka sake sallah dan saboda wannan ba sallah bace kai bubbugawa nan da na aida ba ruku'i da nutsuwa ba sujada da nutsuwa babu bambanci tsakankanin an zauna da sujada ta farko da sujada ta biyu ba a san ba karatun sallah ya yake babu tsarki na kirki babu alwallata kirki to ba irin wannan sallah ba ana so sallah mutum ya alwallata kirki tsarki na kirki kuma hallo ruku'i ne zatse sujada ne zatsa kai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada idan ita ce wannan sallah in mutum yayi ta take kankare ma mutum zulubai dan saboda wata sallah in kana yin ta ma azaba zama nasi ne na alqur'ani cikin suratul ma'un fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un wani ko azaba ta tabbata ga wa'insu masallatan suna yin sallah amma aikin banza dan me yasa allazina hum an salatihim sahun sune wanda game da sallar su masu rafkanuwa ne masu jumlatu ne wanda ba sun je wajen biki gusayin azhar gusayin la'asar gusayin magharba ya lisha su ga masu yi abinda Allah ya hana wannan wanda a sune wanda suke yin bayan da annabi yayi ba a wanda suna yi ne dan dan a ce a suna yi kenan anan shine ma'ana na qum bis salatil khamsa wa arif qadraha falahunna inda llahi a'zamu shan sai malai yake cewa a baiti na 117 la tamna anna zakata maliki zalima malika zaliman wa salatuna wa zakatuna ukhtani la tamna anna zakata malika hatta ka hana zakat dukiyanka zaliman dan ke haka kana mai zalunci fa salatuna sallamu wa zakatuna da zakai ukhtani an uwan juna ne ba samun ɗaya he da ɗaya in kai sallah baka ba da zakka ba aikin banza kai in ka ba da zakka baka yi sallah ba shi ma kai aikin banza fa salatuna wa zakatuna ukhtani kenan bayan malam yayi zancen as-salatu daga can malam yayi zancen tauhidi yanzu yayi sallah as-salatu arkanul islam na bi kenan na rukuni na uku bayan sallah shine yi ba da zakka. Rukuni na uku cikin arkanin Islam bayan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, na biyu sai da sallah iqamatus salah, na uku kuma ita'uz zakka. Shine malai yace kadda ka ba da zakka. Kuma duk inda mafi yawa a cikin alqur'ani inda aka kawo sallah sai an kawo zakka. Wa aqimus salata wa atuz zakata, wataran kuma sai a kawo su ma a jere sai an kawo tauhidin hallu kuma aka sallah aka zakka, kamar yadda yazo a cikin suratul bayyina inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Kaga an ka tauhidi ana aka ce wa yuqimus salata, an kawo mi sallah, wa yu'tu az-zaka, an kawo zakka kenan arkanin Islam guda uku a jere, wa zalika dinul qayyima kenan busa rabuwa. Wace kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Kenan ake so mutum ya ba zakka, idan kuma zakka ba tsari ne gare ta, ba ko daga an ce kana dan abun hannunka bane zaka ba da zakka, a'a sai ya kai misali, sannan kuma hannu sai ya shekara. Kamar misali ita saniya, a ce mutum yana da saniya tun daga 1 har 29, taka ce kai abin da kaga dama da ita kana da mulki ya khasa ana, amma daga ta kai 30 in tai shekara guda, wannan 30 in suka yi shekara guda, to anan ne wannan in ka ba da zakka a cikin ta. Haka alganam, akuya, rago, tumkiya, kana da tun daga 1 har zuwa 39 ba su kai ba zakka, amma daga sun kai 40 in kuma sun yi shekara, to wannan he ka ba da zakka. Haka raqumi, in kana da tun daga 1 har zuwa 4 babu zakka a ciki, amma in ya kai raqumi guda 5 to wannan yayi shekara he ya kai zakka. Da zinariya da azurfa, su kuma kudi ana musu migidarin na zinariya ne. Ala sabil misal, a yanzu kudin gram na zinariya na zakka wanda yake tashi in mutum yana da 1 million da ya san su wasan Kensmill suka yi shekara, zakka ta haushi. 1 million da ya san su wasan Kensmill suka yi shekara, to wannan zakka ta hau mutum. A kowata jikka guda mutum sai ya ba da 5, a kowata 40 mutum sai ya ba da 2. Duka abinda zai bada a mutum miliyan 275 in yayi ya huce jikka 30, in yayi ya huce bai kai ba. Kowata jikka mutum ya bada kadago, kowata 40 mutum ya bada 2. Wannan in mutum bai bada ba sallar shi ta banza ce. Fahimna? Na, kuma in mutum kuma hannu yana bada zakka bai sallah, shi ma aikin banza. Dan saboda zakkar da sallah ukhtani, ɗan uwan juna ne guda biyu, arkanin Islam ne duka gabaki daya. Na, malumai suke cewa zakka tana ƙarƙashin wannan aya khus min amwalihim, ka amsa daga dukiyar sadaka, wata sadaka tutahhiruhum, zanta tsarkake dukiya. Ƙarƙashin wannan ayar malumai sun raba harfai na zakka kamar haka. Zakka wannan zai ra'in ta farko, suka ce dukiyarka za ta zamanto zakiya, zakka kenan zakiya. Kabul ɗin nan ta biyu, dukiyarka za ta zamanto ka karima, karamtatta. Zakka akwai alifun ɗin wannan, malamai suka ce wannan dukiyarka za ta zamanto amina, amintatta. Ta'un ɗin wannan, malamai suka ce zakka in ka bada ta zaka samu tanmiyatul amwal, haɓɓaka na dukiya. Yanan su ne suka yi wannan istilahil haƙuru fazi na zakka. Sai malam yake cewa a baiti na 118, wal witru ba'dal fardi akadu sunnatin wal jum'atu zahara'u wal idani. Wal witru, shi yin witri bayan sallah farilla da daddare, akadu sunnatun, sunna ce muakkada, sunna ce mai ƙarfin gaske wanda daga farilla sai ita. Wal juma'atu, da yin sallar juma'a kan mutum kaman malam ya ce kan mutum yayi wasa da wutiri bayan sallar bayan zakkan hallo kan mutum yayi wasa da wutiri sannan kuma hallo ya ce kan mutum yayi wasa da sallar juma'a az-zuhara wal idani kuma kan mutum ya bari sallar idin wannan guda biyu ta bar shi dan saboda ladan su ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa utiru ya ahlul qur'an ku yutiri ya ma'abuta alqur'ani utiri shine mutum yayi sallah raka'a guda daya ya rihe sallolin shi na dare da daya koda kana tsuya bakka iya shafawi yi to kai kokarin bayan kai sallar lisha kafin ka kwanta kai sallah raka'a guda in kuma kana iya kai uku kai biyal kai bakwai kai tara kai 11 13 yana in baka iyawa to wannan ka saki ka kwantar nan baka yi sallah guda ba umurni da manzo Allah ya ce utiru ku yi utiri ya ahlul qur'an ya mabuta alqur'ani inna allaha witrun sai annabi ya ce lalle Allah witrun guda ne yuhibbul witr kuma yana son utiri fahimna yana din kai abinda Allah yana so kai ma Allah yana son ka wannan hadisi wanda Abu Dawud da Tirmidhi Imam Al-Bukhari Imam Al-Albani fi sahih Jami sannan a cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatikum bil-layl witr ku sanya karshen sallar ku da daddare witri Aisha tana barci Annabi yana sallah amma dan ahammiya na wutiri in zai yi wannan raka'a gudan na karshe sai ya tada ta da yi alwallah hallo ta zo ta bi shi ta yi wutirin kuma hallo ta koma radiyallahu anha dan amfanin wannan wutirin da girman ladan wannan wutirin yace wal juma'a idul kazalika ita juma'a idi ce kenan anan fa yusbihu indana fil islam salasa ayat yana wal juma'a wal idani wa idun wal idani kenan muna da idul juma'a eh kenan wa idul adha bi kenan wa idul fitr kuma ba a so mutum ya yi kasala wajen juma'a dan saboda juma'a nan wajibi ce ba juma'a wajibi ce fardu ainin ce ba fardu kifaya ba fardu ainin ala kulli muslim ga dukkan musulmi zakarin namiji sharadin kenan musulmi namiji mustawtin zamnannan gari dan balaguro ga tawajjaba ba saman kai shi eh shi dan balaguro eh kasar shi kenan amma shi mustawtin wanda azamne yake a garin to tawaza ba kai shi kurrun mai yanci sannan kuma hallo qadirun yana iya zawwa dan mutum bai da lahiya la yukallifullahu nafsan illa wusaha yana lahiyar kalau ku dole ka je suma mukallafun balagegge wanda ya fara dokan zinihi to wannan dole ne mutum ya je ya sallar juma dan saboda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah umurni ne Allah ku yi gaugawa daga an yi kiran sallah ku tafi zuwa ga kiran Allah subhanahu wataala wazarul bayyi ku bar wannan kasuwancin zalikum khairul lakum wannan shi yayi alheri a gare ku in kuntum ta'lamun in kuntum kasance kun sai kake so annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kashi ga wanda zai bar juma'a da gangamin ki zuwa heyti man taraka salasa juma' tahawuna biha duk wanda ya bar juma'a guda uku da gangam tahawuna yana mai wasa biha qaba Allahu ala qalbihi qaba Allahu ala qalbihi ba shi ba alheri Allah ya dar mai zuciyar shi min kulli khair wannan hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito shi sahahu Albani fi sahih al-Jami sannan ya zo kamar ya fito daga cikin fadala na juma'a da wanda ya tafi da guri da wanda bai tafi da guri ba annabi ya ce wanda ya yi wanka irin wanka na janaba ya tafi juma'a da guri kaman yayi layyar da rakumi wanda yaje bayan shi kaman yayi layyar da saniya wanda ya tafi bayan shi na
mai wankan ba sunan ta yi mali
mani ta sala annabi ce wanda ya yi wanka ka ci galada na wanda ya yi wanka mani ta sala gusul janab wanda ya yi wanka an gane ko na kamar aka ce na farko rakumi na biyu saniya na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce kabash rago na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ce dajaja kaza sannan na karshen sai annabi ya ce albaidu koi koi yana wannan shine hadisi wanda Buhari da Muslim suka rawaito shi na bayana cikin wannan na karshe ke na hatta wai in adarkar haka na sai a baiti na 119 malai yake cewa ma kulli birrin salliha aw bajirin ma lam yakun fi dinihi bi mushani nan wajen jan sallah malai yace kana iya bin kowa salliha aw bajirin ko da mutum ta san shi wani mai laifi laifi ne haka malam ya kun matuƙa laifin nashi bai kasance ba laifi ne wanda an hana bin sallah a cikin shi idan kana bin kowa sallah matuƙa mai laifi ne dukkan dan adam mai laifi ne amma matuƙa laifin bai kai ba irin laifi wanda aka hana bin sallah shine manhaj na ahlus sunna wal jamaa dan saboda daga cikin sahabbai akwai wanda sun yi sallah bayan hajjaj an san shi wa walid bin uqba wanda duk an san su ga wayansu abubuwa wanda sun yi marasa kyau amma kuma hallo ake bin su amma ba ana nihi ba ka bi al imam al fajir allazi bayyana fajra ba a so mutun ya bi al imam al fajir wanda wanne ne wanda ya tahallaka bil qubo zai ranga rantsewa da kabari ba ka bin shi sallah aw izbaha lil qubur wan nazar laha ko ya ringa yanka wanda ga wannan Allah shi ma wannan mutumin bakka bin shi sallah wal kahin da boka shi ma bakka bin shi sallah kahin da boka kai ba boka ba wanda yake zuwa wajen boka ma kada ka saki ka bin shi sallah wal kahin aka ce duk wanda man ata arrafa duk wanda ya je wajen boka fa saddaka bima yaqul ya gaskanta abinda yake hadi akce lam tuqbal lahu salata 40 yawma ba amsa sallar shi kwana 40 to barandana boka aw sahir shi ma ba mai sallah wal mushrik da min shirka ga Allah ba abin shi sallah fa kullu haula'i la yasifu salatu halbahum wannan duka bai halitta ba kai sallah a bayan shi amma matuƙa mutum bayya bokanci bayya tsabi bayya yin shirka to wannan ana bin shi sallah shine sai malai ta ce a baiti na 120 hallo wasiyamuna ramadana fardun wajibun wa qiyamuna masnun fi ramadani wasiyamuna ramadana da azumta watan mu na ramadan fardun wajibun shi ma farilla ce ta wajibi ba fardun aini bane dole ne mutum ba da gege sai yayi matuka lafiyar shi lau kuma matuka ba a cikin balaguro yake ba wa qiyamuna kuma da yin qiyamul layli da yin asham al masnun wanda aka sunnanta fir ramadani mutum ke yi wasa da wannan sallah anan manan yana gaya mana bayan ya mana zance akan ash-shahada ya mana zance akan as-salat sannan ya mana zance akan az-zakat sannan malam sai yazo a rukuni na hudu daga cikin rukunan musulunci shine sawmun ramadan azumta wata ramadan yake cewa fardun wajibun farilla ce wajibi ne ala kulli muslimin wa muslima akan kowanne musulmi na mushi da kowace musulma mace baligun baragegge adirun wanda yake da ikon yin yana ana akwai lafiya kuma akwai balaguro wa min gairi ha min shurud da makamantan wa'annan daga cikin sharadai wanda suke wajibta azumi akan su Allahu ta'ala ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka yi imani an farlanta muku azumi kamar yanda aka farlanta ma mutanen wanda suke tun gabanin ku ko kun kasance masu tsoron Allah ne a cikin suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa aidan buniyal islamu ala khams an gina musulunci akan abubuwa guda biyar daga ciki akwai somun ramadan azumta watan ramadan wa qala wa qiyamun al masnun fi ramadani kuma hallo da tsayuwan mu wanda aka sunnanta a cikin watan azumi idan wannan yana nuna akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man qama ramadana duk wanda ya yi salloli na bayan sallar lisha qiyamul layl ko tarawih tun daga farkon ramadan har karshe kai su imanan yana mai imani da su waqti saban yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta mai dukkan abin da ya huce nazarin zurban shi kenan wannan shine falala na asham ko kuma qiyamul layl a cikin hadisin da Abu Hurairah ya kawo Muslim ya rawaito shi sai a cikin zancen qiyamul layl ne malamin yake cewa a baiti na 121 sallan nabiyyu bihi salasan ragbatan wa rawal jama'atu annaha sinitani sallan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci wannan qiyamul layl a cikin jama'a a masallaci salasan haso uku wa rawal jama'atu amma wa'insu jama'a wanda wannan magana ta biyu ta hi magana ta farko anna hasin tani so biyu ne annabi ya jagoranci sallar qiyamul layl ko kuma tarawih ko kuma asham shine yanda yazo a cikin hadisi na Aisha da Allah ta tabbata a gare shi annar rasul sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi salla fil masjidi zat layla yayi salla a cikin masallaci wani dare fa salla bi salatihi nasun sai mutane suka zo bayan shi ya kabarta sallar zai qiyamul layl mutane suka zo bayan shi hallu ne suka bi shi summa salla min alqabilati fa kasara an-nas sanna a wani daren da yazo kuma hallo mutanen wannan daren sai suka yi na waccan daren wanda ta wuce summa ijtama'u fi laylati as-salisa aw rabi'a magana ta zo ke sannan he suka taru a daren na uku ko kuma daren na hudu kun ga magana ta sadarul bait da ajizul bait falam yakhruj ilayhi sai annabi yake fitowa bai fito ba sun taru falamma asbaha lokacin da aka wayi gari qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ra'aytu allazi sana'tum naga abun da kuka aikata jiya naga kun yi na kullum kun taru kwarai falam yamna'ani min alkhuruj ba abun da ya hana ni fitowa wajen ku illa anni khashitu an tufrida alaykum kawai ina tsoron a farlanta muku ita ne in na fito dan saboda aka farlanta ta kasa akwai matsala na yace manzo Allah ina tsoron ka a farlanta muku ne dan shi yasa nake fitowa shine ke wa zalika fi ramadan wanda ya kasance a cikin wannan kenan kaga hadisi wanda muslimi rawaito rashin fitowa annabi sallallahu alaihi wasallama dan dan ka a farlanta bane ba ba yana nuna ba taron qiyamul layl ba sunna bane sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sunna ce fi'iliya yayi kuma ga yanin bai hada ba kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sa Abubakar sun ci gaba da wannan abubuwan sun ci gaba da mutane a taro a masallaci liman ya musu sunna ta qiyamul layl kuma a watsi amma annabi wannan kin hutawar da yayi tausayawa ne kuma annabi mai tausayi ne ga al'ummar shi yazo hayyabo Allah subhanahu wa ta'ala yake mai wajen yabo da tausayi na wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kadiba aka farlanta 50 sallah aka rage ta koma biyar yanzu kuma qiyamul layl yana tsoron a farlanta ma al'ummar shi ta ce dan na san ba za ku iya ba Allah yake yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Qur'ani yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Sai a baiti na 121 da 122 mala yake cewa inna tarawi harahatun fi laylihi wa nashatu kullu wayjizin kasalani inna tarawi harahatun inna tarawi harahatun akwai balaga akwai jinas an samu kalimatani mutashabihani fi nutqi wa mukhtalifani fi ma'na kalmomi guda biyu sun yi daidai wajen fada amma ma'anarsu ta sha bamban at-tarawih sallar dare kuma na at-tarawih kuma akwai raha na kenan ana akwai balaga cikin al-jinas sannan sai mala yake cewa wani shatu kulli wai ita wannan sallar dare hutu ne bayan hutu ne kuma hallo nishadi ne kai ga dukkan wani mai kashashe ma ko kuma hallo mai kasala dan saboda ana yi ana hutawa ana yi a huta in aka yi sallama a zauna a huta kuma wayansu malaman suka ce a an sa mata tarawih dan wannan wayansu kuma suka ce a dan saboda mutum in yana yin sallama in ana ta karatun yayi tsaho yana iya zama ya huta kuma hallo ya tashi ya ci gaba hallo ya zauna ya huta kenan dan shi sa aka sanya mata tarawih. Sai mallan yake cewa wallahi ma ja'ala tarawih munkara wallahi duk wanda yace tarawih ba abu bane marasa kyawu illa almajusa to wannan majusi ne kawai mai bauta ma rana ne tunda ba ruwan shi sallah ba ta dame shi ba washi'atul sulbani washi'atu huna wa 'abdatus sulbani da mai bauta ma salib ne mai bauta ma wani karfe ko wani icce daban kenan dan saboda malam wallahu a'lam annahu wujida fi asarihi man yunkiruha an samu wanda suka yi inkarin ta a lokacin al-qahtani kenan dan shi yasa malam yake cewa me wannan fikira fikira ce ta majusu da kuma hallo masu bauta ma karaguna sai malam sai a cikin baiti na karshe yake cewa wal hajju muftaridun alayka wa shartuhu amanu tariq wa amanu tariq wa sihhatul abdani na'am wal hajju muftaridun hajji shine abu na karshe daga cikin rukunnan musulunci guda biyar cikon na biyar din kenan wannan arkan al-islam guda biyar hajji ne na karshen su muftaridun shi ma farilla ne ga wanda yake da sharadai suka cika a wajen shi mana anan ne kawo sharadi guda biyu amalin tariki in akwai hanya lahiyar talau akwai security wasihatul abdani kuma in mutum yana da lahiya sannan akwai wasu sharadai anan wanda malum bi ambato ba shine ya akwai bayan al-istidaa in mutum yana da halin zuwa al-qudra maliya kudin zuwa na sannan akwai al-islam musulunci sannan kuma hallo akwai al-aqal dan saboda mahaukaci shi rufe al-qalam anhu sannan kuma akwai al-buluga balaga dan karamin yaro babarin labane a gare shi sannan kuma hallo marratun wahidatun fil umr so dai ne a cikin shekaru duk in ka je wannan kuma hallo yanzu a cikin bonus ne kake ta karawa amma shi na farilla marra fil umar wani sahabi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai haji ko wata sana za a dinga yi yace in nace na'am ba kun iya ba in nace ko wata shekara ba za ku iya ba ya kace kenan marratun wahidatun fil umar kenan so dai ne ga wanda ya samu ikon zuwa abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.